Ashirin na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. A yau mun samu bakuncin wata matashiya da kuma bamu labarin ta.
To ya sunan mallamar?
Sunan Vivian Sunday.
To Vivian, bamu labarin ki.
Here in Kano.
FGC Kano?
Yes, FGC Kano. Then I finished it. Nagama. With Tony Chata College, Kano.
Yes, I have to add a federal government number.
Because there was some financial challenge. So the Russian could be.
Yes, I have to add a
number 10.
So the Chika Gama secondary school, in Chika Napa?
I know, then Napa, Natika Ba, Damana, so accounting work. I think accountant.
Harkan kuɗi. Saboda me kika zaba harkan kuɗi?
Ina son shi dai aka. Amma dai tunda mutum yana shi
Allah na nasa.
Haya Allah na nasa. Nai rubuta jam. So bakwai ban samu.
So bakwai. Makin ki ne baya kaiwa ko ne?
Baya kaiwa. To antina tazo tace mun ai tun da ina da biology a lokacin ko ana dauka students
dalibai
malamai in biology and English
ina
a St. Luke Anglican school usasa
eh usasa ina kina
Zaria
a Zaria
to naje wajen na siya form din na submitting the next submitting aka schedule this for interview
naje
kuma naje everything ato aka fara zama na shiga school of nursing
kika zama na
the nurse dish shiga to there are some courses
Ya ba wahala. Kike kin fuskanci kalubale a yayin da kika fara karatun nursing kin fuskanci matsaloli wani iri
matsalolin just I think they wish you could do it because yeah, and they were not that buoyant too.
But yeah, it was the dolphin.
But the dolphin. But within as much as na na duga ka Allah.
Kini wata sanaa ni?
Nothing.
Biki sanaa ba? To na chika tamu kude mbia wakini chima karenta. Go ando kina wengi.
Wait. Dakata. Aloko chini kude na gama kuna tajira resort. Waiye kusoma sio tu. My aunt is Celsius.
Aina.
A Kaswanyang Kuya.
A company in Kukwa.
Kaswanyang Kuya for one woman.
Okay, chika, you may take it there, right?
Kuna si dati.
Abinchi.
Abu. When za counting ourselves. Abu, Gari, Masara, Waike.
The Sora. So, kaya ndiyo masarupi, kaya
ndiyo. Kaya ndiyo.
To, ane chika taro kutu makananta? Siya kei kakaba, muna bali.
To. Then I'll be at 1,005 then. My every Koya Oshie, Tavana, that's about Mokodena Bunchin. After seeing 1,005 to Mazen Tababa, Kodena Bunchin called Tabani 100 Naira, then she 50 Naira, and I 50 Naira. The Shiaka, then Tatala, and Yakai, Jim Baden. Wannan malam da yake sayar da su ne shi kun je ce gashi ina son rishi din nan in zan biya ne to zai bisa ku da sai in kara sa to dukana aka ne siya duka da ya
haɗa yayin ki ba ka garin nan ne
ba sana a garin
suna can garin akwai ba to a wace shekara aka kammala karatu
na kuma karatu 2003 but I have na samu dan masala So I have to go and go manage na karasa 2004.
Da ke ga mallai sai aka fara aiki?
Da na dawo na fara aiki a private kuma. One
ma sai ki kudi na sai. To daga nan sai kaka.
Sai na zo na nema aiki zuwa na samu state daga state amma dai
to yanzu ne irin shawara zaki ba mata musamman matasa
shawara zan ba su one su ji tsoron Allah kuma su dogara ga Allah kuma su kirema kuma su san cewa abin da ke zuciyarsu in sun
kudura hanya
za su samu kar su dogara kan mutum saboda mutum ne su dogara ga Allah suna addu'a sun san cewa wata rana ana zai musu buri ana zai kawo wanda zai taimaka ita ne su bi tun da iyayen su kowa da iyayen su ba su da hannu ita ne ana zai kawo wanda zai taimaka su su in taya su su zama wani su kasu su zama
to madalla ya musu ne to malama Vivian da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.